Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu ne yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya, masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ga labaran mai karantawa, Ibrahim Kalmasi Garba. Sojojin kundun bala a Dhaka, babban birnin kasar Bangladesh, sun afka wurin cin abincin nan na zamani, inda wasu da ake kyautata zaton yan bindigar ISIS ne suka yi garkuwa da mutane akalla 20 ciki har da yan kasashen waje da dama. An ce an kubutar da wasu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani rauni ba yayin wannan aiki na ceto mutane. An yi ta jin barin wuta zuwa safiyar yau Asabar bayan da sojojin kundun balar suka isa wurin sayar da abincin, wato kimanin sa'o'i 10 da fara garkuwa da mutanen. Wasu rahotanni na cewa musayar wutar ta zo ƙarshe, to amma babu wani bayani kan ko an shawo kan lamarin. An hana yan jarida kusantar wurin cin abincin, inda aka girke motoci masu silke da dama. Da yammacin jiya Juma'a ne yan bindigar suka kai hari kan wurin cin abincin, tuni ISIS ta yi ikirarin kai wannan harin, to amma ba a tantance asalin maharan ba tukunna. Yan sandan Bangladesh sun ce an kashe jami'an su biyu, kuma mutane akalla 20 sun samu raunuka, wasu ma cikin mawuyacin hali suke. Kafar labarai ta Amak, wadda ke da alaka da yan bindigar, ta ce an kashe mutane wajen 20 a harin. To amma hukumomi sun karyata wannan rahoton, ba a tabbatar da tartibin adadin mace-macen ba tukunna. Hukumar 'yan sanda ta ce kimanin 'yan bindiga 8 zuwa 9 ne suka shiga wurin cin abincin mai suna Atisam Bikiri, wanda ke unguwar da aka keɓe ma jami'an diflomasiyya a Dhaka da misalin ƙarfe 9:30 na dare agogon wurin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka tuni ta tabbatar da cewa an yi garkuwa da wasu mutane a wurin, sannan ta yi kira ga jama'a da su nemi mafaka sannan su riƙa sauraron labarai. Fadar shugaban Amurka ta White House ta fitar da rahoton da aka daɗe a Najira na farar hulan da aka kashe a hare-haren da jirage marasa matuƙa suka kai a wuraren da ba fagagen daga ba ne. A cewar farar hula tsakanin 64 zuwa 116 aka kashe a irin wannan yanayi daga shekarar 2009 zuwa 2015. Mai magana da yawun fadar ta White House Josh Arnis ya ce dabarun gwamnati na yaƙi da ta'addanci za su fi zama sahihai muddin suka zama a fayyace. Kuma shugaban ƙasa ya bayar da wani umarni ƙarƙashin hurumunsa da zimmar samar da ƙarin bayanai kan yadda za a daɗa kauce ma rutsawa da farar hula da kuma bayyanawa idan hakan ta faru. Rahoton ya shafi mace-macen da suka auku a wuraren da ke wajen abin da gwamnati ke kira wuraren ɗauki ba daɗi. Hakan ya haɗa da hare-haren Pakistan da Yemen da Libya da Somalia, amma banda na Afghanistan da Iraki da Siriya. Adadin na gwamnati ya gaza iyasin da ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba suka bayar, wanda suka kama daga mace-mace wajen 200 zuwa fiye da 1000. Rahoton ya ce ƙarancin adadin na gwamnati ya biyo bayan amfani da ingantattun bayanan sirri da kuma amfani da dabaru da irin waɗannan ƙungiyoyin ba su da su. Da haka suke dogara ga rahotannin kafafen yaɗa labarai da ke da cin karo da juna da kuma su bincike haka. Attorney General ɗin Amurka Loretta Lynch ta ce za ta amince da shawarar ƙwararrun jami'ai da kuma na hukumomin gwamnatin tarayya waɗanda ke binciken amfani da adireshin email ɗinta a maimakon na gwamnati da Hillary Clinton ta yi lokacin tana sakatariyar harkokin wajen Amurka. Ana kyautata zaton hukumar bincike ta FBI za ta kammala aikinta kwanan nan. kwararru a fannin shari'a sun ce ba su tsammanin za a yi wato za a sami yar takarar zama shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat ɗin da wani laifi da take magana a wani babban taro a Colorado jiya jama'a. Lynch ta jaddada cewa kwararrun jami'ai da kuma masu bincike na ma'aikatar shari'a na aikinsu ne ba tare da wani na kaɗa su ba, kuma sun fara aikin nasu ne tun kafin ma a naɗa ta Attorney General. Lynch ta ce daidai ne mutane su jefa ayar tambaya kan ganawar bazata da ta yi da tsohon shugaba Bill Clinton, wanda shi ne mijin 'yar takarar shugaban ƙasar. Da yawa daga cikin 'yan Republican da ke Majalisar Tarayyar Amurka sun ce wannan ganawar ka iya tasiri kan binciken da ake kan adireshin email ɗin, wanda tun da ma suke kokawa cewa ba a gudanar da shi cikin gaskiya. Jiya jama'ar Lynch ta sake jaddada cewa ganawar da suka yi da tsohon shugaban na tsawon minti 30 a filin jirgin saman Phoenix ta ta'allaka ne kan batutuwan rayuwa da jikokin Clinton da kuma tafiye-tafiyen baya-bayan nan. To, karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa dubban waɗanda rikicin Boko Haram ya kora daga muhallansu a arewa maso gabashin Najeriya, inda nan ne rikicin ya fi tsanani, na fama da tsabar rashin abinci mai gina jiki. To, amma ci gaban da aka samu a fagen tsaro ya sa ƙungiyoyin agaji na kaiwa ga wuraren waɗanda a baya masu tsoron ra'ayin suka katse. Ƙungiyoyin agajin ba su iya zuwa akasarin sassan jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya ba, bayan da ƙungiyar Boko Haram ta ƙwace yanki mai yawa a tsakiyar shekarar 2014. Sojojin Najeriya da na gamayyar ƙasashen yankin sun fatattaki 'yan bindigar daga galibin garuruwa da biranen, ta yadda a yanzu ƙananan hukumomi wajen hudu ne kawai daga cikin 27 da ke jihar da 'yan Boko Haram ke tasiri ciki. Wani mai magana da yawun ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tafi da harkokin jinƙai James Karke ya ce 'yan ƙungiyoyin agajin da ke komawa aikin agaji a wuraren na ta bayyana irin munanan ɓarnace-ɓarnace da aka yi da kuma rayuwa cikin matsanancin tsoro da rashin daɗi da mutane ke yi. Ya ce mutanen fa na fama da matuƙar ƙarancin abinci, ta yadda fiye da 500,000 ke buƙatar abinci cikin gaggawa. Yiwuwar warware rikicin Isra'ila da Yahudawa ta wajen kafa ƙasashe biyu za ta daɗa zama da wuya, musamman idan abubuwan da ke faruwa suka ci gaba, a cewar rahoton jiya jama'a na masu ƙoƙarin ganin an cimma jituwa a gabas ta tsakiya. Da tashe-tashen hankula da ta'addanci da faɗaɗa matsugunan Yahudawa da Isra'ila ke yi a yamma da kogin Jordan, da kuma halin da ake ciki a yankin Gaza na matuƙar gurgunta ƙoƙarin da ake yi na samar da zaman lafiya, a cewar ƙungiyar wacce ta ƙunshi ƙasashen Amurka da Rasha da Tarayyar Turai da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙasashen sun yi kira ga Isra'ila da Falasɗinawa da su nuna ta wajen manufofinsu da take-takensu cewa da gaske suke sun himmantu ga batun warware rikicin ta wajen kafa ƙasashe biyu. Sakatare janar ɗin ƙungiyar Falasɗinawa PLO Sa'ib Erekat ya ce rahoton bai gamsar da su ba.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shike kawo rabon wani.
Ya
Malama Halima.
Sannu Malam Iru.
Da fata an tashi lafiya.
Lafiya. Lau, na ga murmushinka yayi yawa. Ko yau ka kirga azumi yau azuminka nawa?
Azumi nawa kika yi yau?
Yau.
Ni na yi kusan 30
kenan yanzu. Yau 27 azumi.
Aka dau na 27 ba?
Eh to ai ana ciki eh za ai an eh yau wato yau dai an dauke to an dauki na 27.
Haka yake an dauki na 27.
Yawa.
Wato kamar jiya aka fara.
Shine ai wasa-wasa.
Wasa-wasa ga shahar azumi ya zo ƙarshe.
Amma ni ina da tambaya, naga kai tsuru-tsuru ne kwanaki biyan nan.
Saboda ba na sahura. Saboda ina makara wajen sahura, abin da kike so ki faɗa kenan, kuma kin faɗa.
Wallahi daga ganin ka ga kanan duk ka zama ni iri na rantse da Allah.
Ina makara ne ma kwana biyun nan.
Allah ni wanda ya san ka in ya ganka sai ya ce Allah Sarki Ibrahim azumin ne wannan rashin sahur ne. Baka ji giras ba? Giras ta ga baba Yakubu ya taso yana wata irin tahiya kamar ba shi ba ta bushe da dariya.
Gashi ya cika kamar wani
majini. Yawa to sai tahiya yana wata irin tahiya ta ce azumin nan yana ladabtar min da ku.
Okay, ke to Halima ta ina zamu
yawa to kamar yanda aka saba dai da gaishe Malam Iro da farko ga gaisuwar fatan alheri da sada zumunci zuwa ga Abdulmumin Bello da iyalan shi Hajiya Aisha da Hajiya Bilkisu a Njamena Street Wuse 2 Abuja. Haka kuma muna taya su murnar samun karuwar ya macen da Hajiya Bilkisu ta aihuwa a jiya Juma'a. Allah ya raya jariri ya ɗayyaba ta. Allah kuma ya sa a yi suna lahiya a gama lahiya. Sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Abdullahi baban Yusuf ɗan Inyamurin Hausawa wanda ke baballa na Abba Plaza kasuwar Bacci Kaduna. Da wata gaisuwa zuwa ga Mutari Isuhu Anyamai da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikan. Da awwal mai sai da man fetur a gidan Rumji da Sa'adu Kabale a Yamin Kalgu da Lawalli Dan Baba a Sabon Birnin Gubir da Zuladaini Abda Agadas da kuma Zakari Salihu gidan Rumji dukansu a Jamhuriyar Nijar da fatan suna lahiya. Ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Sa'idu Tagala Dan Shehu Tarmasuwa da Usaini Biyuta Kari Tarmasuwa da Dan Ladi Jonga Mai Tireda Tarmasuwa. Sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Ahija Dan Hulani Kayanji jihar Naija wanda yanzu haka yana faraku kuma ya ce lallalalle in gaishe ka Malam Iru.
Yana faraku ya bar kasar Benin din kenan dai na ga alama.
Amma ai faraku din a Benin ne Malam Iru. Ka kara. Ka kara wancan saji kace Saidu ina Saidu Zaidu Bala kace ina
Saidu.
To ga wata gaisuwa zuwa ga sarkin kasuwa Illo Dan Dibi da Haja Sheku da Haja Kwandala a Magariya da sarkin baki Alhaji Dan Iyata da Marahon Daura Magariya Kitari Alhaji Kabiru Manzo da mai gari Situ a Dogon Gawo da Ali Baba mai nama a Magarya da Lawan Dogo da Ado Tsaki mai nama a Magarya da Alhaji Ashir Yarima Hawa a Magarya sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Hajiya Malali da Hajiya Zulai da Hajiya Gadatu dukan su matan Alhaji Hashimu dan Makoyan Gumal da kuma Hajiya Uwani sai wata gaisuwa zuwa ga Bashari Dahiru dan Bacan Gumal da fatan duk suna nan lahiya da kuma fatan za a yi sallah lahiya.
Halima ga gaisuwa zuwa ga wakiliyarmu Zainab Babaji wani sako ne ta aiko tace mun fada miki
ta
ce dai da farko dai tana so a mika gaisuwa ce ta musamman zuwa ga Mustafa mai kilishi bakin gadar Bako a Jos.
Ka ce Zainab ta yi tsiya Zainab ta ci kilishi ta yi santi ta ce a gaida Mustafa mai kilishi to Zainab
ta ce wa durin da Allah ya sa kika taka cikin Jos kana tabbatar miki da cewa watakila ba za ki so bar Jos ba muddin dai kika yi ido hudu da Mustafa mai kilishi na bakin gadar Bako
na ga maka Zainab ta ci kilishin nan
amma ba wata kilin na ji kina da gaskiya ba
to Allah kai ni Jos
amin
sama da kilishi
ga dimban gaisuwa zuwa ga Alhaji Ali mai ada she ungori mi a Jos Jar Plateau sai gaisuwar Suleiman Adamu ce lady na gidan radio BRC FM dake garin Kirfi a Jihar Bauchi dan ban gaisuwa zuwa ga Dr. Dayaba Adamu na asibitin Badara da fatan kuna nan lafiya ga dan ban gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Biliya Riman bare bare na Facebook sai Abubakar Muhammad Umar tare da Ismail Awalu Tabako sai Umar Gumi tare da Muhammad Ibrahim Fantami sai Bilayamin Gambo Konkol ina fata na fara daidai sai Awal Muhammad tare da Ali Garba sai Sa'ad mai magani tare da Abu M Doya Gashuwa sai Umar Hardo tare da Muhammad Waisu a Gama wajar Bauchi sai Gambo Haruna tare da Abdulhamid Muhammad sai Dalli ta Abdulrahman Sani da Muhammad Sule gare Rijiya sai Hassana Baffa Alito tare da Abubakar A sai Baffa Kala Dala tare da Usman Shehu sai Jamilu Muhammad sai kuma Muhammad Babayo Bara tare da Abdul Karim K sarki ko kofan sarki ne tare da Abdul Majid Giyaza sai Abdullahi Akawo da Muhammad Lawal da fatan kuna nan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga Basiru Bala Bala sai Muhammad Ali Duwan tare da Ismail Ibrahim sai Bello Abdullahi Aliyu dukkan ku da fatan kuna kan shirye-shiryen sallah lafiya.
Yeah.
mu dace Mallam Iro.
Amin sun mamin.
Allah ya sa baki shirwar banza muka yi ba.
Amin sun mamin Halima.
Allah ya karbi ibadanmu.
Amin sun mamin. Kai san makon da shige ma kin sa ni ina ta amin 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 saboda addu'an da kika yi ta jirowa.
Wallahi kam ai dole ne wallahi sai da addu'a ai. Yawwa.
Allah ya sa mu dace.
Amin wallahi amin. Ban san cewa zan yi zan ja fada ba koko. Ganin irin halin da ake wani hoto ne na ga yana yawo ana ta aika wa mutane ina ga yan wasan kwaikwayon nan ne wata budurwa tana tsiye saurayin kuma yayi haka yayi shirin dambe a ƙasa an rubuta daga maganan kayan sallah sai fada yayi haka zai kamar zai gwamzi ta to shine tsakani da Allah gari yayi zahi ko ina
ne
ana cikin saboda haka ya kamata mata idan miji yace bai shida si hakuri
gaskiya
ni dai wallahi nasiha da nake ba ku kenan ƴan uwa na mata in dai balle mutumin da ya saba yi ya saba yi har in yazo yace muku ku yi hakuri babu to ku hakura wanda gare ku in kuka wanke ku shikenan sai Allah ya albarka
haka ne
wallahi hoton da na gani ya bani dariya sosai wai a daga magana kayan sallah sai fada
eh haka
yawa gaskiya kan a wannan baka ji labarin abin da ke faruwa a Ilori ba jihar Kwara
na me
yanzu satar da ake yi
na ji labari
yawa sata tukunya ake sungumewa
in an dora ana dafa shi
an dora kamar barawa yana labani a labe yake yana
yawa
yana jira akwai wata mata ya sunanta ne ma sunanta wata Alhajjat minti ɗaya Mallam Iro yawa sunanta Alhaja Hamidalat Olawale tana Shango tace wajejen ƙarfe 5 ne wani marice ta dora tukunya dawa abun bude baki tace wake take dafawa ta hada komi da komi a ciki tana dan jira ruwan ya shanye ta dan shiga kanta hito kawai ta nemi tukunya sama ko ƙasa babu
tace ita
abin da ya hibata haushi ma tace suna ta hadiyar yawo su suna jira
Allah sarki
suna jira lokacin shan ruwa amma babu
kuma duk wanda kika ga ya dauke tukunya daga kan murhu ana dafa abinci wallahi yunwa ce take damun sa ba wani abu ba
ai shine akwai wani shugaban ina ga ko shugaban kungiyar ma'aikata ne yace wannan abun ba za a raba shi da rashin biyan albashi ba tunda yanzu aka ce unguwanni gidajen da ake zuwa gidajen da ba su da kamar bango a kewaye haka yace to yanzu idan ba an fara biyan albashi ba yanzu gidaje masu bango ma za a fara tsallakawa a shiga
gaskiya
saboda mutane suna cikin wahala kam suna cikin wahala
Allah ya kawo ƙarshen wannan
yawa saboda kamar yadda kace duk wanda kaga ya shiga ya sungumi tukunya to lallai abin ya kai inda ya kai abin ya kai inda ya kai
gaskiya Allah ya kawo mana sauki wannan
amin ya Allah
kuma kamar yadda kace Allah ya sa dai mun yi azumin nan da muka yi wannan ibada karɓa gaskiya
amin 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 Allah ya karɓa ni ma kaga ka sa ina ta amin amin Allah ya karɓa mana
to yayi kyau
Allah ya sa mun dace kuma da daren Lailatul Qadr ko kuma za mu dace da daren Lailatul Qadr tunda akwai sauran dare daya daren 29 to saboda ba a san lalibe dai ake cikin duhu
haka
Allah ya sa mu dace
amin sun mu
Allah ya biya mana bukatunmu na alheri ya karbi addu'o'inmu ya sa mu gama lafiya kuma
amin Halima da fata za a yi sallah lafiya
sai
to kafin mu zo kafin mu dawo shirinmu na gaba dai da zamu dawo asabar mai zuwa dai lokacin baki a bude
ji haka ne haka ne ƴan uwana mata ina ƙara jaddada muku ku yi hakuri abinda aka baku ku yi hakuri zamanin ne
haka ne
zahi gari yayi zahi
da fata har mazan ma za su ji wannan
gaskiya eh yawa namiji miji kuma an kana da kakkaboye ka ce Halima ta ce ai hakuri a in kana da kamata amma an baka da wallahi ka bata hakuri ka lallaba abin ka shikenan
kuma ka bada hakurin nan a cikin lafazi
yawa
mai sanyi
yawa
masu sauraro sai mun ganku a mako mai zuwa kamar yadda muka ce ai sallah lafiya
Ahmed Bey Rahman Jana
madalla kafinmu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaice, sojojin Gundumbala a Dhaka babban birnin kasar Bangladesh sun afka wurin cin abincin na zamani inda wasu da ake kyautata zaton ƴan bindigar ISIS ne suka yi garkuwa da mutane akalla 20 ciki har da ƴan ƙasashen waje da dama. Mutane akalla 6 sun mutu bayan da wasu ƴan bindiga suka bude wuta kan wasu motocin bas-bas biyu a Kenya daura da kan iyakar kasar Somalia jiya Juma'a. ƴan sandan da suka je wurin sun tarar da ƴan wato an bindige mutane 6 har lahira, a cewar babban jami'in ƴan sanda Joseph Bainet, wanda ya ƙara da cewa ana shirin farauto ƴan ta'addar. Ana kyautata zaton wasu farar hula 4 da wasu masu gadi 2 na cikin waɗanda abin ya rutsa da su. Wasu matafiya kuma akalla 2 sun samu raunuka. Kungiyar Al-Shabab, wadda tsatsauran kungiyar ƴan bindigar da ke ƙasar Somalia mai makwabtaka da Kenyar ce, ta kai makamantan wannan harin a matalaucin yankin arewa maso gabashin Kenyar. Kwana guda da ta gabata kawai ma, mutane akalla 20 sun halaka a wani babban tashin bom a gefen hanya, wato wanda ya rutsa da wata motar bus a Somaliyar.
To madalla, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.